mako daga Mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Wa ba'd, yan uwana muslimi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau juma'a 30 ga watan Muharram hijira 1442, wanda ya daidai da 18 ga watan Septemba shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine hankali a cikin Alkur'ani. Yaya hankali ya zo a cikin Alkur'ani, yaya Alkur'ani ya kalli hankali. To kalmar hankali al-aql a Larabci to ta zo a cikin Alkur'ani sau da yawa, kamar yadda zamu faɗa a nan gaba. Kuma abin da aka cewa al-aql a yaren Larabci ko kuma al-aql wato hankali a yaren Larabci, kamar yadda Khalil bin Ahmad al-Farahidi, ɗaya daga cikin manyan malaman yaren Larabci, yace al-aql yace asalinsa madda ce daga aqala, ma'ana aqala ya tsara abu, tsara wani abu, ko kuma daga shi ne wato ya tsare wani abu, ko kuma tsare a baki ko tuna ko aiki ga wato hannuwa ga barin yin vancen da za a zarga, ko kuma aikin da za a zarge shi. Ma'ana hankali zai fa mutum ya kaucewa ya tsare bakinsa da jikinsa gabarin aikata abin da za a zarge shi. Yace al-hankali shine kishiyar jahilci, al-aql kishiya ne na jahilci. Ana cewa a yaren Larabci aqala ya'qilu aqlan, ya hankalta, yana hankalta hankali. Ana faɗan wannan ne yace idan ya san abin da ya jahilce shi kafin nan, ma'ana abin da ya jahilce shi to ya san shi, sai a ce aqala ya hankalci wannan abin, ya san shi kuma, ko kuma a ya tsauti gabarin abu, abu ne yake aikata shi mara kyau, to yanzu ya bari ya daina saboda ya hankalci illarsa. Yace to hankali, ana faɗar hankali, a ce hankali al-aql, ana faɗarsa ga wata wato malaka da Allah ya yi wa ɗan adam, wacce take ita ce take shirye da ta karɓi ilimi. Ma'ana wata mataka ce da Allah ya yi wa ɗan adam, wanda ɗan adam yake karɓar sani da ita. Don haka ana faɗa ga ilimin da aka fa da mutum ya fa'idanta da shi da wannan ƙuwar, sai a ce mar hankali. Ma'ana wannan ƙuwa da Allah ya mana, wannan baiwa da Allah ya mana, to wacce za mu iya karɓar ilimi, to idan mutum ya yi wannan, ita wannan to ita ce wannan baiwar da Allah ya ma wanda a nan ne ilimi yake zama, ta nan yake karɓar ilimi, take karɓar ilimi. To sai a ce mata wannan ƙuwa ita kanta, sai a ce mata aql ce. To in an ce aql kuma ana cewa jam'in fa'ul ne. Wannan duka a rayuwar Larabci ne, ma'ana dai hankali ake nufi. Ma'ana abin da yake nufi a nan shine hankali dai shine wata malaka da Allah ya yi wa ɗan adam, wata baiwa ce da Allah ya yi wa ɗan adam, wanda da ita ne yake karɓar ma'alumat, ma'ana wato yake iya bambance abu mai kyau da mara kyau, da abin da zai yi da ba zai yi ba a hankali. To wannan shine. To kuma hankalin nan malaman falsafa sun ce hankali kala biyu ne. Akwai na farko shine hankali wanda yake wato na fitra, wanda Allah ta'ala ya ba mutum wannan dan wannan fitra, da kuma wato iko na zuciya ko na hankali, wanda Allah ta'ala ya mutum baiwa da shi, wanda wannan haka Allah ya halitta dukkanin dan adam da shi, wanda ya bambanta shi da dabba wanda ba ta da wannan abin. A wannan hankalin na farko, to a nan gum da malami da jahili da yaro da babba duk sun taru a cikin wannan. Muddin mutum bai samu wata illa ta rashin lafiya ba ta sa ya samu wannan matsala ta wannan hankalin ba, amma kowa yana da hankali. Ma'ana da za ka ɗauki yaro ƙarami ɗan shekara 5 ko 7 ka bashi kwando kace ebo maka ruwa bil fitra da fitrar da Allah ya masa ya san abin da ba zai yi bane kwando ba zai dauki ruwa ba ko ka bashi katan bokiti ka bashi kofi kace ya juye ruwan bokitin a ciki to da hankalin sa to na dabi'a da Allah ya masa indai lafiyayye ne shi yana da lafiyayye kwakwalwa to zai gane cewa wannan abin ba zai yi ba to wannan hankali ne na farko wanda dukkanin halitta dan adam muddin mutun yana cikin lafiyar shi to yana da wannan hankali shine kuma wanda su dabbobi ba su da wannan hankalin to sai hankali na biyu kuma suke cewa shine hankalin da aka raba shi akan wancan hankali na farko shi kuma shine hankali wanda yake ya taro gogayya na rayuwa da ilimai da abubuwan da dan adam yake sani yake fahimta a cikin inda yake a zaune da inda yake rayuwa wato a wannan duniya kenan ya danganta da abin da ya samu na ilimi da sani ma'ana wannan hankali na biyu to wato ana raba shi ne zuwa ga wannan ma'ana kamar wancan shine Allah ta'ala yayi wa mutum wannan malakar shine kamar sim card din to inda lafiya lawan mutum yake to kowa ya da wannan to amma to kuma shine yake karbar network na ilimai da wato experience skibra da fahince fahince wanda mutum yake yin iktisabin sa wancan na farko dan adam baya yin kasabin sa Allah ta'ala shine yayi mana baiwa dukkanin mu da wannan baiwa ta hankali ta dan adam muddin mutum yana da lafiya amma na biyu to mutum aiki yake tashi yayi kokari ya nemi wannan abin da shine kuma Allah ta'ala yake kiran mu alqur'ani da mi amfani da shi dan mu fahimci abuwa to da wannan hankalin shine wanda alqur'ani yake magana wanda mutum zai iktisabi ya san Allah da shi ya san halittun Allah ya san abubuwa na ilimai na addini da na rayuwa da dukkanin abubuwa to shine wanda alqur'ani ayyabo da shi to hankali dai kamar yadda muka faɗa a yaran larabci shi ake cewa aql kuma kalmar aql da alqur'ani da ita da yadda aka tsatsago ta ma'ana juyen kalmar ya zo a cikin larabci a cikin alqur'ani a fo 49 amma ya zo da wato nau'i lafazi daban-daban wani lokacin yana zuwa wato wani lokacin sai ya zo a kalma ce ta wato fi'ili na aiki wanda ya huce wato wanda aka yi shi ya zo alqur'ani fo 1 alqur'ani ya faɗi wannan a aikatau din da aka yi shi shine wanda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhum hakika akwai jama'a daga cikin su waɗanda suke jin zancen Allah sannan su canja shi bayan sun hankalce shi ma'ana bayan sun san shi to sai shi wannan to wannan akala ya zo da wannan figa guda daya sannan kuma ya zo da figa jam'i Allah ta'ala ma'ana mai magana cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu law kunna nasma'u da dai muna ji ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu kafance a cikin ma'abota cikin sa'ira cikin wuta ba sannan ya zo kuma da wasu lafazan wato yana zuwa a figan mubari'i kamar yadda yake wa ma ya'qiluha illa al-alimun sannan kuma ya zo a cikin wasu ayoyin da figa na jam'i Allah na cewa afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri wa tanfauna anfusakum wa antum taktumuna al-kitab afala ta'qilun sannan kuma ya zo da wata figa ta jam'i dai amma na mabi wato ya zo da figa na jam'i wanda yake da figar mabi inna sharra ad-dawabi inda Allah thumma al-bukmu allazina la ya'qiluna to wannan duka yadda kalmar aql din ta zo a cikin alqur'ani kenan da wato yadda aka tujujjuya a cikin alqur'ani abun lura a cikin wannan shine kalma daya da aka ce ta zo a cikin alqur'ani harfo to 49 lalle wannan ya nuna alqur'ani ya muhimmanta babi na hankali kuma da shine Allah ta'ala ya umarce mu da mi bi shari'a domin wanda bai da hankali to babu shari'a a kansa babu shari'a a kansa kuma da shine za a san Allah da shine za a kalli halittun Allah domin a ya shiryu zuwa ga Allah da shine kuma Allah ta'ala da hankalin nan to da shine kuma dan adam bai yi tunani cikin umarnin da Allah ya mafa na yi tunani yayin ibna a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya fada a ayi dewa a cikin alqur'ani inna fi zalika al-ayatin liqaumin yatafakkaruna afala yatadabbarun al-qur'ana ma fi tunani liulil nuha ma fi hankali liulil albab duk alqur'ani na fada cewa wayannan ayoyin alqur'ani da ayoyin halitta da Allah yayi na halitta sama da kasa da abin da yake ciki na aflak da sauransu da ruwa da tsirrai da yadda Allah yake tafiyar da duniya to ayoyi ne wanda dan adam zai yi tunani a cikin su to tunanin nan da hankali ake domin tunani shine imadul aql shine ai amfani da hankali dan gano wani abu kuma Allah ta'ala har a cikin kanmu ma ya fada yana cewa wa fi anfusikum afala tubsirun kuma Allah na cewa Allah zai nuna mana wato a cikin ayoyin sa har a cikin halittar mu ma mu kalli halittar mu to za mu ga ayoyin Allah wannan dukkan ya nuna mana girman hankali da muhimmancin yin amfani da hankali domin addini ma baiwa idan babu hankali to kuma banda wancan hankali ne baiwa da Allah ya mana al-aqlu al-awwal to aqlu al-thani kuma shine wanda aka umarce mu da yawa wasu tuna cewa ayi al-qur'ani bai da kalmar aql ba sai dai ya zo kawai da fi'ilin ta ne to wannan ya ƙara hujja akan cewa hankalin nan to ashe ma wato ba hankalin qur'ani ya fada ba aiki da shi ma'ana ba wancan labarin al-aqlu al-awwal da muka fada al-qur'ani yayi magana ba yana magana aikata ayyin aiki da shi laqayatin liqaumin ya'qilun wama ya'qiluha illa al-alimun qur'ani yana ta kawo wa'annan kalmomin na wato aiwatar da hankalin za ai dan a fahimci abubuwa na sanin Allah da sanin halitta Allah to lallai babu shakka hankali da yin amfani da hankali kufan ya zama wajibi domin ba qiyasi bane ya fitar da hankali daga cikin alqur'ani ba qiyasi akai ba istiqra'i ne domin gashi nan abun da yawa a cikin alqur'ani da lafazi kala-kala da kuma dukkanin abubuwa Allah ta'ala yana cewa ayi amfani a da hankali ko da yake hankali a akwai lokuta da yabo a tarihin addinin musulunci da ya zamana saboda an famu fitowar wasu aqidu saboda haduwar musulmi da wasu wato larabawa musulunci ya budu ya shigo kafashe wasu al'ummatan sun zo da ilimansu na falsafa da addinansu da sauransu ya zamana an samu wasu wato bangarori wasu firka wasu aqidu sun fara bawa hankali muhimmanci har fiye da nassosin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya jawo malamai da yawa a wannan lokacin suka kyamaci hankali baki daya da yin amfani da hankali domin su ana bargin su da suna fifita a hankali a cikin alqur'ani ko da yake akwai mubalaga da yawa daga baya an gano cewa rashin yin amfani da hankalin kuma to ya jawo illa a cikin al'umma musulmi domin idan ba yi amfani da hankali ba to atta addinin Allah ba za a fahimce shi ba dan haka hankali yana da muhimmanci har yanzu Allah ta'ala ya ci mana mi amfani da hankalin mu mu karanta alqur'ani mu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu karanta halitta baki daya hatta Allah ta'ala da yake ce mana mu fita cikin kafa mu yawo mu je mu duba kaga yana magana mu je mu ibna ne ulunzuru ma za fi samawati wal ard ku duba ku gani mana ku je afalam yanzuru cin ba fi duba bane ba kaga nazar ake magana anan ba na ido ba ana magana na basira na hankali mu duba halittun Allah mu duba har wanda Allah ta'ala ya harakar da su mu duba mu ibna da wannan dukka wannan aiki ne na hankali sannan kuma ɗan uwa dukkanin al-muzalla sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya ba alqur'ani kadai alqur'ani shine ya bari wa wannan al'umma amma za mu ga daga bayan alqur'ani yanzu za mu ga idan mun duba cikin labararin musulmi ba litta qur'ani ne kadai a cikin ta ba za mu ga dubunnan littafai miliyoyin littafai tun daga karni na biyu har zuwa yau ana tilittafai akan mas'aloli na fahimta alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan wannan hankali ne yayi su ashe lallai ya kamata mu tashi ko ya zama wajibi mu amfani da hankali domin yanzu an zo da wasu abubuwa a wannan zamanin cewa ba za a amfani da hankali ba kowa sai ce kawai nassin hadisi yake bukata wanda wannan ba ka'ida bane ba idan babu hankali to ba za a fahimci addinin musulunci ba ba za a fahimci alqur'ani ba kuma tun daga zamanin sahabbai sahabbai ijtihadi suke da hankalin su gano hukunce hukunce ana alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fito da ilimai a cikin su haka na tabi'ai haka na tabi'ut tabi'ina to ba yadda bai a ce mu a yanzu sai dai mu karanta littafan su kadai shikenan ai mu ba mu amfani da hankali ba a ilimin tauhidi ba bai amfani da hankali ba ba bai amfani da hankali a kowane abba sai dai kai abu nafsi abu matani ne littafin fikihu wannan kuskure ne babba kuma ya jawo wannan al'umma ci baya a wannan lokacin domin abinda musulmi sun shahara da ilimai da yawa ilman addini da ilman sayyid wanda duk hankali ne a ya samar da su wanda ya gaba ya kuma tura su kofa karbo wannan abubuwa hannun musulmi wanda suka ciyar da shi gaba shine ci gaban da muke gani a yanzu a wannan lokaci don haka mu kuma ba muna ci baya saboda yashin yin amfani da hankali cikin fahimtar addini da fahimtar alqur'ani da fahimtar rayuwa baki daya hatta ilimin tauhidi akwai abin da ake cewa jalilul kalam abin da ya shafi ilimi na tauhidi da sanin Allah da nabuwat da da gaiba da sauran su duka wayannan ilimai da sunayen Allah da siffofin Allah da duddai zancan mala'iku duddai mafa'il da aka tattaunawa a cikin babu tauhidi akwai kuma daqiqul kalam wanda shine wanda shafi ilimi a na fannin dabi'a da halitta da kaunu baki daya wanda manya-manyan malaman addinin musulunci su ne suke fito da wannan ilimai da wannan din da wancan baki daya amma daga baya sai musulmi muka ci baya muka bar wayannan abubuwa muka bar wayanda ba musulmi ba suka kwashe wayannan abubuwa yanzu wannan ci gaban da muke gani na tunani da ilimi to fa dukka wanda ya kamata a ce mun yi ne qur'ani ya kira mu wayannan abubuwa ba mu yi ba dan haka ɗan uwa hankali da yin amfani da hankali wajibi ne sai an yi amfani da shi sannan za a fahimci addini hatta alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi amfani da hankali idan ba yi amfani da hankali ba to al'umma ba za ta ci gaba ba hatta addinin ma karshe ne ga mana a da'isiyanci kawai zai fi yawa shine sabai ne bambancin aqida saboda kowa ya gidu akan inda yake na gidu akan ni dan sunna ne na gidu akan ni dan shi'a ne na gidu akan ni dan ibala ne yan dariqa ne ni dan ibabiyya ni dan kaza ne to na gidu akan wannan ba zan yi amfani da hankali cikin neman gaskiya ko kuma in duba mas'alolin da suka dame ni a yanzu ba in saki duba mas'aloli ba sai aka ce duk abin da akai a da dan an rubuta shi a littafi sai an bi shi ba a'a zamu karanta ijtihadi na sahabbai da na tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har izuwa kanmu mu karanta shi mu hada kuma da fahimtar mu da zamanin mu dan mu nemi amfoshi na abubuwa wanda suke a na rayuwar mu to a nan wa anan mun tsaya Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya buɗa mana ƙwaƙwalen mu cikin fahimtar addini da rayuwa baki daya da alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismaila Khalifa.